to get it on. Kills them all.
Beat Amsterdam records.
And she so in at the daddy. Then I know how she. Today I am in the rana. Hara you ata. Take him now you can double me. Here in the duva. So ya sawa in the buka. Maza de mata. To ya zangye la mwara keso. Mazangye ya ba. Saka hazo tiata kina wane kimi na gauna kamarita umma ki alikin da selkara maso yata a kullum da mun fata ne sana tunanin da za a yi sa mulki gauna sasara bata soyayya tana da dadi tana da daci soyayya na da rana tana da rana. Kin ga zuciya ke take jira idan harin na da ke ba abin da zai sani tunzura rige min alƙawari kar zuga ta sanya ki hakura kalamai na gaskiya sani da ke wa burabuwa a so mun zamo daya ki kara da muke ni yar uwa na shaida wa mai kiya ko ina zani je da ke kin zamto rabin jiki a gare ni a zani a da ke na tantance zahirin wuce rake saurare da sahiba sala kawar na ki ban saki da kan wanda ya shirin ta baki to ya kira ruwa aure na ma ɗan ake zame ki be ne hawa hawa abin duka da zuciya ta so a bata shi bewa ina me ke gaskiyar gaunar da bata misaltuwa bacci nayi da nazarin baki to zan yi zautuwa jini har da jijiya gaunar ki na ƙara hauhawa yawaitar farin ciki shi ne yake sa yi rawa kira na masoyiya ya ɗaura cewa maƙarƙawa alƙarya ta tsoron ƙauna raka ne mai so mazagaya na ji da ke amur so gare na baki a halin tsaya ko da za a tara matan ƙasar muke ce sarauniya kina nan a rayuwa ta dare mare ce da safiya ashe zuciya tana son abin da ya so ta haka ne domin ta ga zahiri kin ba na gauna a bayyane ciyo na cikin barewa ajeji Allah ke ba ta kanwa soyayya wahainiya mai kala-kala ja baki da sanwa wasan ta saka su hauka wa'yansu sun gangara gushewa dokin na ta ba gwani idan ka yi kauɗi ka doki garwa masoyiya.
Get mixed.